أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 غوتان ربيع الثاني wata na hudu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu wanda ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 14 a cikin babul miyahi a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 15 wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhillat lana maytatani wa damani fa amma al maytatani fal jaradu wal hutu wa amma al damani fat tahalu wal kabidu akhrajahu ahmad wa ibn majah wa fihi da'fun ana hadisin daga Ibn Umar Abdullahi Ibn Umar yarda Allah tabbata a gare shi zance ya gabata akan shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace uhillat lana maytatani an halitta mana matattu guda biyu wa damani da jinane guda biyu fa ammal maytatani ma matattu guda biyu fal jaradu wal hut sunne fara da kihi fa ammad damani amma jinane biyu فالطحال والكبد سنة سحي دي أنت أخرجه أحمد وابن ماجا وفيه ضعف أحمد يفتر رشيد ابن ماجا كما أكويروني أشتنش حديث مع عبد الله بن عمر يأتي من ظل الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحلت لنا أنهل التامم ميتتان كرم الأحلت مبنو للمجهول واند يحل التاكنين شنوا الله سبحانه وتعالى شيحلت sannan cewa an halitta mam yana nuna kenan asalin matacciyar dabba ba halal bace kuma wannan shine sanannen abu kenan an haramta cin mushi amma cikin matattun dabbobi waɗanda suka mutu da kansu ba tare da an yanka ba suka yi mushi to an halatta cin guda biyu cikin su wadamani da jinane biyu kenan shi ma jini asali an haramta mutum ya ci jini ko ya sha jini shi ma asalin shi haramun ne amma sai aka halatta wasu jinane guda biyu su wannan halal ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su kenan dalilin cewa haramun ne cin mushi saboda aya alqur'ani ta ce innama harrama alaikumul maita da kuma hurrimat alaikumul maitatu kenan waɗannan ayoyin sun nuna dama asalin mushi haramun ne cin shi haka jina ne jini Allah ta'ala ce hurrimat alaikumul maytatu sai ce waddamu da jini ma haramun ne fa ammal maytatan amma matattu guda biyu waɗanda aka halatta cin su fal jarad sune fara wal hutu da kihi kana alhutu asali sunan kihi ne babban kihi amma nan ya haɗe dukkanin kowane kala wa amma damani amma jina ne guda bi fatahalu wal kabdu sunan sahi da anta wannan hadisin akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wa ibn majah da ibn majah shi ma ya fitar da shi cikin sunan nashi wa fihi da'fun kuma cikin hadisin akwai rauni kuma dalilin raunin hadisin shine domin riwayan Abdurrahman ne Ibn Zaid Ibn Aslam shi kuma Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam Imam Ahmad Ibn Hanbal ya ce maturukul hadis idan ya rawaito hadisi ba aiki da shi saboda haka Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam shi ya rawaito hadisin daga baban shi shi kuma baban shi daga Abdullahi Ibn Umar wannan shi yasa shine dalilin da yasa hadisin ya zama mai rauni saboda haka wannan hadisi da'ifi ne amma dai hadisin yana da hanyoyi da yawa wanda aka rawaito shi tawa annan hanyoyin kuma banda hanyoyin da ke gare shi ma ana aiki da abin da ya kumsa na ma'ana ko da shi kai tsaye ba a karbi hadisin ba saboda raunin shi to abin da ke cikin hadisin dalilai na alqur'ani da dalilai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karfafa shi dan hadisin yana zance an halatta mushe guda biyu shi kuma wannan mushe guda biyun akwai fara ko to abin da yake nuna cewa fara ta halatta akwai ingantaccen hadisi ya nuna cewa fara halal ne hadisin ibnu abi aufa radiyallahu anhu yake cewa gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sab'a ghazawatin na aqulul jarada min yaqi bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka cikin wayannan yakunan fara muke ci kaga cika akwai dalilan halaccin cin fara domin fara ba a yanka ta wal hutu kihi shi kuma daga cikin dalilan halaccin cin kihi kaga akwai wancan hadisin da ya gabata a farkon wannan littafi huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu kaga can cika akwai nuna halaccin cin dukkanin kihin da ya mutu kuma dukkanin dabbobin da suke rayuwa cikin ruwa idan suka mutu ba tare da an yanka ba dan wannan ya nuna ko da hadisin dai bai inganta ba to karatun da yazo cikin hadisin gaba ɗaya ana aiki da shi domin saboda dalilai sun tabbatar da haka kuma addamani wannan da aka yi magana aya alqur'ani ta ce audaman masfuha ta nuna jinin da aka haramta shine daman masfuhan kuma shine wanda yake kwarara wanda yake fita daga cikin jijiyoyi yana zuba shine daman masfuhan yan aftihal wal kabir kaga shi kuma ba masfuhu bane ba sannan aya alqur'ani ta ce uhilla lakum saydul bahri kaga ita ma ta karwahi abinda hadisai suka nuna na cewa ya halatta cin ababen da suke cikin ruwa idan suka mutu don haka dai a takaice almaita ko almita suna ne na duk abin da ya mutu da kanshi ko kuma ya mutu ba ta hanya yanka na shari'a ba ko da an yanka idan yankan ba na shari'a ba ne wani musulmi yayi to mita ce kuma ko kuma wanda ya yanka bai cancanci ya yanka ba ko kuma musulmi ne ya yanka ya cancanci ya yanka amma dai ya bar ɗaya daga cikin sharuɗan yanka domin yanka a musulunci yana da sharuɗa sai in sharuɗan nan sun cika lokacin ake kiran dabbar da cewa dabbar da aka yanka ce daga cikin sharuɗan akwai ahaliyatul muzakka dole shi wato ahaliyatul muzakki ko almuzakka kenan dole wanda zai yankan sai ya zama ya cancanta ya yanka kaga in kafiri ne bai cancanci yanka ba bai da ahaliya kafiri idan ya yanka dabba duk kirkin shi ba a ci kuma mita ce domin sharadi sai ya zamanto musulmi sharadi na biyu shine al'ala shi abinda za a yankan da shi sai ya zama na shari'a ne wanda shari'a ta yarda da shi kaga idan mutum ya yanka dabba da abinda shari'a ba ta yarda ba a yanka dabba da shi ba a ci kamar kashi ko an hana yanka dabba da kashi kaga in ka yanka dabba da kashi ba za a ci ba an hana yanka dabba da akaifa to haka waɗannan kenan dole sai ya zamo ka yanka da wani abu wanda shari'ar musulunci ta yarda a yanka da shi ko wuka ko kuma duk wani abu mai yankewa ko duci haka mai kaihi ko abin da yake kama da shi shadadi na gaba shine mutum sai ya yi bismillah wajen yanka ya ambaci sunan Allah idan mutum bai ambaci sunan Allah ba za a ci ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah sharadi na hudu shine sai in mutum ya yanke inda aka ce a yanke shi kuma inda aka ce a yanka ana yankawa ne ta wuya ko sannan ya zamanto ka yanke ababe guda hudu ne ko uku suke zanawa akwai alwadajani ci alwadajani sune jijiyoyi guda biyu waɗanda suke kote-kote na wuya ya zama ka yanke su ne jijiyoyi guda biyu manya waɗanda suke kai jini ga wuya sannan na uku ya zama ka yanke al-hulqum shine magudanar lunhashi zaman kayan ke na hudu ya zaman to kayan ke al-mari'u shine magudanar abinci to waɗannan hudun idan sun yanku yanka ya tabbata idan kuma uku sun yanku ɗaya bai yanku ba yankan ya tabbata da ijma'in malamai cewa babu sabani cikin hudun nan idan mutun ya yanke uku kamar misali mutun ya yanke magudanar lunhashi ya yanke magudanar abinci ya yanke jijiya guda daga cikin waɗannan guda biyun na kote kote na waya to wannan dabbai ta halatta a cikin mutayen ku ko kuma ya yanke jijiyoyin nan guda biyu ya yanke magudanar lunhashi amma bai yanke magudanar abinci ba wannan dabbai ta yanku kuma ya halatta a cikin ma'ana dai malamai sun yarda cewa in mutun ya yanke uku daga cikin waɗannan wuraren guda uku da ake guda hudu to za a ci amma idan bai yanke uku ba yanke biyu to nan ne ke da kai sabanin malamai sannan waɗannan sharuɗan guda hudu waɗanda su ne sharuɗan da sai dabba ta cika su sannan ake ce mata yankakkiyar dabba a musulunci sai ta cika sharuɗan hudu ya zama wanda ya yanka musulmi ne ya cancanci ya yanka sannan ya zamanto ya yanka da abin da aka ce a yanki ba wani abu bane na daban wanda ba a ce a yanki ba kaga kamar irin yankan zamani da ake yi a mayanku musamman ma waɗanda ba na musulmi ba wannan haramun ne cin wannan dabba domin yanzu mayanku suna da injina inda kawai da dabba ta zo sai a turo ta aka tura ta tana cikin tahiya sai ta ji gau an kwaɗe ta to aka kwaɗe ta kawai dandanan nama ya fita daban hata ta fita waye waye wa inji ke da kai mai kula da wannan wannan arnanci ne musulmi bai cin irin wannan nama da aka bai halatta ba dole sai an yanka da abin da aka yi halatta a yanka da shi a shari'a kuma a shari'a inji ba a yanka dole mutum zai yanka kenan waɗannan dai sharuɗan guda hudu idan sun cika to lokacin ake ce ma dabba yankakkiya a musulunci idan aka rasa wani daga ciki to tana iya zama almita ko kuma ta zo ta mutu da kanta ko kuma wani ya kwaɗe ta kenan duka ba ta cikin dabbar da ta halatta ce don haka dai a takaice wannan hadisin ya karantar da mu cewa ya halatta gare mu mu ci waɗannan wato guda biyun matattun guda biyu su ne hara da kihi kuma ya halatta a gare mu wato a cikin haramta jinin da aka yi akwai aftihal wal kabid wanda sihe da anta wanda su ma jini ne amma ya halatta saboda su hadisi ya togace su a cikin haramci kenan wannan hadisin ya karantar da mu darussa darasi na farko hadisin ya karantar da mu haramcin cin mushi wannan kuma mahalli ne na ijma'i malamai duka sun yi ijma'in cewa cin mushi haramun darasi na biyu cikin hadisin akwai karantar da mu wato cewa kihi da fara idan suka mutu idan suka mutu a cikin ruwa to wannan ruwan baya da najasa domin saboda halal ne cin su dama to akwai wata magana ta Imam Malik da yake cewa bai halatta ba a ci fara sai idan ta mutu da wani dalili sananne amma in ta mutu ba da wani dalili sananne ba bai halatta ba a ci to wato hadisai sun kore wannan magana kenan fara tana cikin dabbar da ana ci ko baka san dalilin da yasa ta mutu ba za a ci domin tana cikin almaita wadda aka halatta ci amma cewa sai in an san dalili kaga ba faɗuwa wato mutuwa ta yi da karan kanta ko kuma kwaso fara kai ka zuba cikin wata jikka turmutsotsoniya da zahi ya kashe ta ko kuma cikin tukunya ka zuba ta ruwan zahi ya kashe ta duka dai ko ma meye dalilin mutuwai wannan za a ci shine abinda hadisi ya nuni akai kenan dalilin da yasa dama malam ya kawo wannan hadisin anan cikin babi wanda yake magana akan ruwa shine domin ya tabbatar mana da cewa da kihi da fara idan suka mutu a cikin ruwa to wannan ruwan baya najasa haka ma sabanin kenan sauran dabbobi waɗanda ba su ba kaga yanzu idan akuya ko kuma wata dabba daga cikin dabbobi ko suka fada cikin ruwa suka mutu to ruwan yana najasa amma dai fara da kihi baya najasa sannan haka ma malaman fiqh suna cewa dukkanin abin da baya da jini mai kwarara ma la nafsa lahu sa'ila halittar da bata da jini mai kwarara idan ta fada cikin ruwa ta mutu to wannan ruwan baya najasa kenan sai wadda take da jini sannan cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa an haramta jini, jini haramun ne, to kuma wannan shi ma ijma'in malamai ne, saboda ayat alqur'ani ta tabbatar da cewa shan jini haramun ne, amma kuma ya halatta mutum yayi ya sha jini ko ya ci jini wanda ya haɗe tare da nama, tun ya ɗibi jini daga dabba ya sha, kaga haramun wanda yake kwarara. Amma jinin da ya zuba cikin nama ko kuma wanda aka dahe shi tare da nama, dagwadagwan jini wanda ya ragowa ga nama, wannan babu saɓanin malamai cewa ya halatta mutum ya canye shi tare da naman da aka dafa. Amma mutum ya ebo jini kawai haka nan ya dafa ya ci ko ya sha, wannan haramun ne da ijma'in malamai. Sannan cikin hadisin kuma akwai karantar da mu cewa cikin haramcin jinin nan an yi togaciyar sahi da anta, shi wannan za a ci. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmis. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan kuje ya fada a cikin abin shan dayan ku, falyaghmis, to ya nitsar da shi, thumma liyanzi'uhu, sannan sai ya tsame shi, fa inna fi ahadi janahihi da'an, lalle ne a cikin dayan hukahukan shi biyu akwai cuta, wa fil akhari shifa'an, a cikin dayan kuma akwai waraka. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud, Bukhari ya fitar da shi da Abu Dauda, wa zada kuma ya kara wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u, kuma lalle shi yana kiyayewa da hufukan shi wanda ke da kwai cuta a cikin shi. Wannan hadisi hadisan Abu Huraira da Allah tabbata a gare shi, magana bisa kan Abu Huraira ta gabata, yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yace idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum, idan kuje ya fada a cikin abin shan dayan ku, kenan kuje dai wannan sananne, wanda kuje dabba ce kaskantatta wanda mutane suke kyama suke tsantsanin shi, kuma Allah ta'ala ya ambace shi cikin alqur'ani a lokacin da ya buga misali da shi ga mushrikai, ya ayyuhan nasu dariba masalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu wa in yasulubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'fa at-talib wal matlub. Allah ta'ala buga misali da kuje ga kasawar allolin mushrikai, cewa wa'annan allolin da mushrikai suke bauta kasassu ne, shi kuma kasashe bai halatta ba a bauta ba, kasashe bai cancanci bauta ba, wanda ya cancanci bauta shi ne wanda yake da cikakken iko, wanda zai iya kare kanshi kuma zai iya kare mai bautar shi, wannan shi ne za a bauta ma, amma wanda bai iya kare kanshi balle ya kare wanda yake bauta mashi, wannan bai cancanci allantaka ba. Shi yasa Allah ya ce wa in yasulubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhu minhu, idan kuje ya kwaci wani abu daga ga wannan abubuwan da suke bauta ba su iya kwato shi. Don haka wannan kuje shi ne nan ake zance cewa idan ya fada fi sharabi ahadikum, a cikin abin shan ɗayanku, to cewa abin shan ɗayanku baya nuna cewa sai abin shan kanaka na kanka, idan ya fada cikin abin shan wani wanda ya baka ruko, hukuncin bai shaye ka ba kenan, kamar yadda ya gabata ko a can da aka ce idan kare ya sabaki cikin kwanan ɗayanku, mai bayanin cewa idafa ba ta da wani mafuhumi a wajen, to haka ma nan wurin da aka ce fi sharabi ahadikum ba wani nihin dole sai kwanan ɗayanku ba, in kwanan ba na ɗayanku ba ne to hukuncin bai shashi ba, ko ma cikin wani irin kwano ne na ruwa kuje ya fada a ciki, kenan falyaghmisu, falyaghmisu alghams shi ne nitsar da shi ya shige duka, thumma liyanzi'uhu, sannan sai ya tsamo shi, kenan bayan ya nitsar da shi ya yi da shigewa sai ya tsamo shi. Kaga cikin hadisin akwai karantar da mu cewa ya kamata mutum ya kiyaye kwanonin shi na abinci ko abin sha ka kuje ya fada, saboda in ya fada so ake ka nitsar da shi, kaga nitsar da shi kuma ba kowa ne zai burge shi bai nitsar da shi, don haka ka dauki mataki lokacin da kake da wani abin sha ka yi nesa da shi daga inda kuda suke, ko kuma ka sa marhi ka rihe shi, shikannan sai ka huta kuje bai ma fada ba, balle ka yi taka tsantsan ko kuma ka yi tunanin ya za ka yi. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin cewa ka nitsar da shi idan ya fada thumma liyanzihu sannan sai ya tsamo shi fa inna fi ahadi janahihi da ko manzo Allah ya fadi hikimar da ta sa yace ayi haka ko domin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuje ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya nitsar da shi sannan ya tsamo shi shikenan yanzu da azami ba mu san dalili amma dai idan mutun ya san dalilin da yasa aka mai umarni ya hijin nishadi da karhin bin umarni shi yasa wato a cikin shari'a za ka ga wajaje da dama in aka yi umarni sai a ga hikima da kuma dalilin da yasa ba haka ne duk wanda kace maka ai tashi hita ita daga cikin wannan wajen yanzu baki za su zo kaga tunda ka ga mai dalilin korashi wata kila ya ji sauki sauki ashe baki ne za su shigo lalle ya cancanta in hita kan baki su shigo su tarda wa an kace kai tashi hita ya tashi kawai ya huta shi bai san dalili ba wata kila ya ji kuncin hita kuma ga kawai ka kore shi ne babu wani dalili da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi dalilin fa inna fi ahadi janahihi lalle ne a cikin daya daga cikin hukahukan shi biyu da'an akwai cuta wannan cutai wani hadisi ya fassara ta da cewa sum wato akwai guba guba ce ke da kwai cikin ɗaya daga cikin hukahukan nashi wafil akhari kuma a cikin ɗayan shifa'an akwai waraka kenan wannan hadisin ya karantar da mu cewa uje yana ɗauke da a cikin hukahukan shi biyu ɗaya yana ɗauke da cuta yana ɗauke da guba ɗayan kuma yana ɗauke da maganin wannan cutar waraka wannan kuma cike akwai hikima da gwaninta ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗan ƙaramin halittar tana ɗauke da abin da zai cutar da ɗan adam idan ya fada a cikin abin shan shi amma kuma sai Allah ya halicci warakar wannan wanda wannan gubai da ke da kwai cikin nahukan to cikin ɗayan hukukan ke da kwai abin da ke bazar da wannan gubai yake maganin wannan cutar da sun haɗu kawai shikenan sai ya tarwatsa wannan cutar kaga cewa akwai hikima ta Allah da kuma tausayin shi kamar yadda cikin wannan zancen akwai karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ɗaya ne daga cikin mu'jizojin shi mu'jiza ce kuma da yake nuna cewa Allah ne ya nuna mashi wannan ilimin domin ilimi ne na gaibi mutum bai iya sanin shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san shi ta hanyar wahayi ilimi ne na gaibi wa fil akhari shifa'an akhrajahu al-bukhari wannan hadisin daren da kame yake hadisi ne ingantacce wanda Bukhari ya rawaice shi kuma Muslim ya rawaice shi wa Abu Dauda haka ma Abu Dauda ya rawaice wannan hadisin wa zada Abu Dauda ya kara wa innahu yattaqi lalle ne shi yana kiyayewa ma'ana yana ba kanshi kariya ga duk abin da yazo zai same shi bi janahihi allazi fihi da da wannan hukukan wanda cikin shi ke da kwai guba da cuta kenan da ya ga wata matsala wanda za ta cutar da shi shi kujan kawai sai ya kare kanshi da wancan ɗayan hukukan wanda ke ɗauke da guba sai ya zura shi wajen ba kanshi kariya da ya ga alamun zai faɗi ya mutu cikin ruwa sai ya karkata cikin da wancan hukukan wanda ke da kwai don haka dai yattaqi ma'anan shi kenan yudafi'u an nafsi yana ba kanshi kariya yana kiyaye kanshi game da duk wani kalubale da ya fuskanto shi shi kujan yana ba kanshi kariya da wannan hukukan mai guba ce to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar wato dan adam su cutu sai yace su nitsar da shi in sun nitsar da shi shikenan an yi maganin wannan gubai da wannan cutai wannan hadisin daren da kamar yake ingantaccen hadisi cikin cewa hadisi ingantacce ne akwai mai da martani ga waɗanda suka soki hadisi akwai daga cikin musulmai wasu karnukan harautar turawa waɗanda ake ce musu al-mustashrihun wasu cikinsu sun soki wannan hadisi sun nuna a hadisin kawai bai kamata ba mu yi aiki da shi ai wannan tozarci ne gare mu a ji muna cewa in kujir ya fada cikin abin sha mu nutsar da shi tozarci daga cikin waɗanda suka yi wannan magana akwai wani malami cikin mustashrihun malami ne a Misra ana ce mashi Abu Rayya Abu Rayya yana cikin waɗanda suka soki wannan hadisin kuma ya soki ma a Abu Huraira da kanshi dama yana cikin malaman da suka yi wallafa littafi suna suka Abu Huraira kuma manufan shi shine danya karfahe ra'ayin wato masu gidajen shi sune turawa tunda suna kyamar Abu Huraira to shi ma bari ya zo ya bi sawun su nuna cewa Abu Huraira yana da matsala dan haka ya sauke hadisin kuma ya sauke Abu Huraira to kuma su ka ta koma bisa kanshi saboda hadisi ingantacce ne akwai na littafi da ya wallafa sunan shi Adwa Us-Sunnatul Muhammadiyya shi cikin wannan littafin nashi Adwa Us-Sunnatul Muhammadiyya cikin shi ya kawo wannan hadisin yana su kanshi tare da Abu Huraira kuma malamai sun mai martani kwarai malami ba ɗaya ba ba biyu ba wanda suka mai ca su ma suka wallafa littafi wanda wato suka yi martani a kan shi don haka wannan hadisi daram yake babu wani abin suka ciki ko da ka wasu sun ji kyamar hadisin ko sun ji haushin abin da Abu Huraira ya faɗi to ba yanda za su yi da shi hadisi ingantacce ne Bukhari ya rawaita hadisi Muslim ya rawaita hadisi don haka hadisi daram yake kuma sannan masu bincike ma na zamani sun yi binciken cewa lalle wannan hadisi mu'jiza ce domin sun haska kuje suka gano cewa ɗayan hukunkin shi yana daddabe da cututtuka da matsaloli ɗayan kuma fese yake baya da komi to kaga wannan cike akwai ƙarfafa zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar yanda mu ko da ma ba su yi bincike ba tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sami'ina wa ata'ana babu kwankwanto cewa za mu yi aiki da wannan hadisin tunda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka ko ka gano dalili ko baka gano ba za ka yi aiki da shi to ƙara gano dalili ƙara ƙarfi ne da kuma wato ƙara ƙarfafa gwiwa akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai wannan hadisi ne ingantacce kuma ya karantar da mu darasi na farko hadisin ya karantar da mu cewa an shari'anta cewa a nitsar da kuje idan ya fada cikin abin sha kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ce fal yagmisu hugo haka kenan nitsar da shi yana cikin abin da aka shari'anta a addinin mu bai halatta ba ga mutum ya wulakanta wato ruwa ko wani abin sha wanda kuje ya fada ciki ya ce ya zubda a sai dai idan kai kana tsantsani ka ba wani amma haramun ne ka zubar da wannan ruwa sannan haka cikin hadisin akwai karantar da mu cewa dole ne mutum ya dauki mataki ya dauki matakaiya na ba kan shi kariya kamar yanda shari'ar musulunci ta halatta ma mutum ya nemi magani to haka ma duk wani abin da mutum zai ba kan shi kariya shari'ar musulunci ta shari'anta haka domin anan yana cikin ba kai kariya a nitsar da kujan domin yana dauke da guba in baka nitsar da shi ba to kaga baka yi kokarin ba kanka kariya ba game da cuta da haka cikin hadisin akwai dalili na daukar mataki kamar yanda ake cewa rigakahi ya hi magani to wannan kaga rigakahi kamin cutar ma ta same ka to ka rigakahi ka nitsar da shi da haka nan kuma cikin akwai dalili akan neman magani a dukkanin abin da mutum yake tsammanin cewa cuta ne a gare shi sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa ya halatta mutum ya kashe abubuwan da suke cutar da shi dukkanin wasu kwari ko wasu dabbobi masu cutarwa kashe su ya halatta idan cinnaka ya zo kaga ya tunkaro ka ce ka murje shi kamin ma cutar da kai saboda macuci ne ya halatta a kashe macuci don haka in kuma bayan ya cije ka ne Allah ya sadaka da shi kaga shi kannan sai ka murje shi baka cewa ya annan haramun ne bai halatta ba a kashe halittar Allah shi ma yana da rai a ya halatta a kashe abubuwan da suke cutarwa saboda manzon Allah ya umarni a nitsar da kuje cikin ruwa nitsar da shi kuma zai zama sanadiyar mutuwan shi babu shakka ko da ruwan bai da zahi balle in aika tari mai zahi ne kaga zai in aka nitsar da shi zai mutu don haka cike akwai dalilin halaccin kashe ababen da suke cutarwa abin da ke cutarwa ko dan adam ne ya zama macuci akwai lokacin da shari'ar musulunci ta baka damar ka kashe shi yanzu in ya fado gidanka da makami yana neman ka ya kashe ka kaga shari'ar musulunci ta ce ka ba kanka kariya idan baka iya kare kanka har sai ka kage kashe shi to ya halatta ka kashe shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in kana iya kare kanka ba tare da ka kashe shi ba to kuma bai halatta ba ka kashe shi a daidai wannan lokaci. Idan ka kare mai kafa shikenan zai yi kwance ya daina cutar da kai, to kawai kare mai kafa za ka kyale shi, ko kuma idan ka kwaɗe shi ga kai ya suma ya wadatas kawai sai ka kwaɗe shi. Dan haka dai kashe ababen da ke cutarwa ya halatta a shari'ar musulunci. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa idan kuje ya mutu a cikin ruwa baya samun ruwan najasa, kuma wannan shine mahallu shahid wanda dalilin shine yasa aka kawo wannan hadisi a cikin Babul Miyahi, domin a karantar da mu cewa idan kuje ya mutu a cikin ruwa baya zama najasa, domin inda ruwan yana zama najasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya cewa a ƙara nitsar da shi ciki, kuma bai ce a zubar da wannan abin shan ba, ayi amfani da shi. Sannan cikin hadisin akwai karantar da mu mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah ya bada labarin al'amari na gaibi. Kaga lokacin da ya bada wannan labarin lokacin babu su microscope balle a ce leƙon waye, ko kuma lokacin babu su laboratoire balle a ce shiga yayi darasi yayi cirkin kuje, a kawai gai yayi haka nan da ilimin shi na wahayi wanda Allah ta'ala yake yi mashi. Wannan cike akwai mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bada labarin rukan abubuwa na gaibi. Hadisi na gaba, wa an abi waqid bin al-layth radiyallahu anhu qala qala rasulullah saqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, akhrajahu abu daud wa at-tirmidhi wa hassanahu wal-lafdhu lahu. Hadithun Abu Waqid al-Layth, yardan Allah ta tabbata a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abinda aka ciro daga dabba wa hiya hayyatun kuma alhali tana da rai wa huwa mayyitun, to wannan abun matacce ne mushe. Akhrajahu Abu Daud, Abu Daud ya fitar da hadisin, wa Tirmidhi da Tirmidhi shi ma ya fitar da shi, wa hassanahu kuma yace hadisin nan hadisi ne hasan, wallafdhu lahu kuma wannan lafazi lafazin shi ne. Abu Waqid bin al-Layth sahabi ne, aka ce Abu Waqid wannan alkunya ce ta shi, sunan shi kuma Al-Harith ibn Auf. Abu Waqid alkunya shi ce, sunan shi na zane Al-Harith ibn Auf, sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana cewa ya halarci yakin Badr, kaga kenan badariyu ne ko, ya je yakin Badr da Allah tabbata a gare shi. Kuma wannan al-Layth, kalmar al-Layth wannan nisba ne zuwa ga kabilan shi, yana cikin wata kabila daga cikin kabilan Larabawa wanda ake ce ma kenan Banu Layth, to shi yasa ake ce mai al-Layth, kenan an jingina shi zuwa ga wannan kabila ta Banu Layth radiyallahu anhu. Yadda Allah tabbata a gare shi, qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ma quti'a min al-bahima, ma wannan tana cikin alfazul umum wanda tana nihin kenan duk abinda aka ciro gaba daya, karami ne ko babba, dukkanin gabar da aka ciro min al-bahima, domin ma anan matsayin ismul mausul take, ma quti'a min al-bahima, duk abinda aka ciro daga al-bahima. Al-bahima suna ne na dabba mai kawa hudu ko, amma bahima kala biyu ce, akwai bahimatul an'am akwai bahima ghairul an'am. Bahimatul an'am shine abinda su a aya ta faɗi a suratul ma'ida ko, illata lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum. To bahimatul an'am shine raqum ma shanu da kananan busashi, waɗannan su ake ce ma bahimatul an'am. Amma kaga su shaki da su kare, ko da bahima ce amma dai ba al'an'am ba ko, ba an aka ce bahimatul an'am kare da jaki ba ya ciki, amma da an ce bahimatul an'am kai tsaye waɗannan ne ake nihi. Wannan wadda aya alqur'ani tace samaniyatu azwaj minal da'ani tunaini wa minal ma'adi tunaini, kuma minal ibli tunaini wa minal bakari tunaini. Kenan dabbobin da ake ce ma bahimatul an'am su kala takwas daga cikin ma'az sune awaki ko akwai kala biyu akwai da bunsuru daga cikin ba'an tumaki akwai biyu rago na raganya inji wani ba adari ko sai rago da raganya kenan rago da tunkiya haka ma daga cikin ibil raƙumma akwai raƙumi akwai raƙuma ko taguwa haka ma daga cikin shanu min al-baqari tunai akwai sa akwai yawwa waɗannan su ne bahimatul an'am sannan an sa masa suna bahima ne kalmar bahima a larabci daga ibhamun al-ibham shine adamun nutq wal kalam da aka ce bahima summiyat bidhalika li adami nutqiha saboda ba su magana domin aka ce an abahama shine mutun ya ki dumi ko al-ibham shine kin dumi kin magana shi ake ce ma ibham to an sanya masa bahima saboda ba su magana to shine yace ma quti'a min al-bahima duk abinda aka ciro daga dabba kenan ana nihin wace bahima ake nihi bahimatul an'am ake ni duk abinda aka ciro daga dabba wa hiya hayyatun kuma alhali tana da rai lokacin da take rayuwa aka ciro fa huwa mayyitun to wannan abu ya zamo mushi ba a ci wannan hadisi yana da sabab yana da dalili dalilin hadisin kamshi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya zo madina sai tar da mutanen madina suna da wasu al'adu daga cikin al'adun nasu akwai yanko wani kaso daga cikin dabba a gasa a can suna yanko tozar raƙumi aina mani ko to sai a yanko wani bangare cikin aka yanko kana da rai shi raƙumin kawai sai a yanko wani bangare sai a zo a dafa a can ana yi ma dabba dandaka shine fitar da marena ko a fitar da marenan dabba aka huddo marenan musamman raƙumi shi aka yi ma wannan aka huddo marenan da an caga aka jawo su shikenan sai ya warke kuma ko a samu wani magani shi ya warke su kuma sai a dafa a can sannan kuma ana huddo akwai dabbar da ake yanko wani bangaren duburanta kawai sai a yanko wani shashi suna yin haka nan suna da wannan al'ada na yanko wani shashi na dabbobi shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa wannan haramun ne yace ma quti'a min al-bahima wa hiya hayyatun fa huwa mayyit don cikin al'adun su suna cin hatta wato dabbobi wanda suke mushe to sai ayat Qur'ani ta sabka ta ce hurrimat alaikum maytatu an haramta cin mushe dabbar da ta mutu ba a yanka bayan kana shari'a to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu bayanin cewa wannan al'adun nasu na yanko wani kaso na dabba Allah ya haramta cin dukkanin dabbar da aka yanko wani kaso daga cikin jikinta a lokacin da take da rai aquti amina al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit to amma akwai dabbobin da ake na akwai istisna'at ana hudda wasu hukumce wanda an hudda su daga cikin hukuncin wannan hadisi daga ciki akwai abinda aka ciro daga cikin kihi idan yana da rai kayan ko wani kaso nashi wannan ba mushe bane za a ci ko kamar yanda akwai jibga-jibgan kiwaye cikin teku wanda duk lokaci zuwa lokaci sai su hudu wani bangare na jikinsu dan adam su zo su yi taɗi ba ko idan manyan kiwaye da manyan halittu da suke cikin teku wanda in ya hudu wani bangare na jikinshi ma sai ga mutane sun zo suna hawa ana tayanka wasu zo da gatari a kasara wasu zo da buhuhuwa a ta cira ana ɗiban nama wani akwai kasashen da yanzu da motoci ma ake zuwa akwai yanzu dabbar da in ta huddo wani shashe na jikinta sai a zo da ɗandan ƙaro da irin manyan motocin nan kawai a ta sara a ta gabta to wanda ya yi kowa rashin wayo shine wanda ke haihuwa can ƙololuwar dabbar domin ta tashi koma wani lokaci biyawa take ita ma da wani kaso da ta tashi komawa har da shi don haka mai hankali sai tsaya baki-baki yana tsara amma da yake dan adam akwai iya wuce iyaka kawai sai ka samu wani yaje ya haye can ƙololuwa da ma hudda riga ta tsaya daga jiran wando saboda tsabar iya aiki sai ta sara yana aka gabato wata tsoka cikin irin wannan dabbobin na teku in wata dabba ta hudu wani shashin jikinta aka ciro wata tsoka zaka ta kai girman dan akuya ko ta kai girman rago to kaga wannan ya halatta shi yana cikin wanda an fitar da shi akwai halaccin cin shi kuma mahadisin da ya gabata yana cikin dalilai ko alhillu maitatu na haka shi wannan ya halatta na biyu daga cikin wanda malamai suka ce ya halatta shi idan aka ciro daga cikin dabba akwai salkat turaren miski wadda take fadawa ai asalin salkata turaren miski daga wata salkace take fadawa daga barewa daga cikin barewa ko cikin ta ne ake samun turaren miski to wannan salkai kaga wani kaso ne na jikin ita wannan dabbai Allah ya halici barewa da haka ta kuma wani wato ko tantane ko na dama ko na hagun bangarorin jikinta sai ta ji kaikai in ta ji kaikai kawai sai ta ji ga jikin katanga ko kuma jikin wata itaciya sai ta goga jikinta in ta goga jikinta sai wannan esarkar ta fado to wannan esarkar kuma idan ta fado idan dan adam ya same ta shikenan ya samu dukiya ya samu arziki cikinta ke da kai turaren miski cikinta wato wani daskararren jini ke da kai haka to daga cikinta dai ake fitar da turaren miski kamar da wani sha'iri yace fa in tafqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali fa innal miska lalle turaren miski ba'du damil ghazali wani shashi ne na jinin wato barewa to kaga sai suka ce shi ma wannan ya halatta yana cikin abin da aka fitar cewa ya halatta a yi amfani da shi don haka dai kenan akwai wa'annan ababen da aka ware su banda su ko da an ciro daga jikin dabba to ya halatta a ci amma sauran bai halatta ba don haka wannan hadisin ya karantar da mu darussa daga cikin darussan da ke cikin shi akwai karantar da mu haramcin cin dukkanin abin da aka ciro daga jikin dabba lokacin da dabbai take da rayuwa sai kawai abin da aka ware abin da aka fitar da shi da dalili shi wannan banda shi sannan cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa dukkanin abin da aka ciro daga jikin dabba lokacin da take da rai to wannan najasa ne shi yasa ma manzon Allah ya kira shi da mi da fa huwa mayyit mayyit shi kuma najisi najasa kenan tunda najasa ne kenan bai halatta ba daga cikin darasin da ke da kai a cikin hadisin akwai wato mahallu shahid shine cewa idan wani abu da aka ciro daga cikin jikin dabba abinda aka ciro daga cikin jikin dabba idan ya fada cikin ruwa wannan ruwan ya zama najasa ba za a yi amfani da shi ba saboda shi abinda aka ciro kin najasa ne ke da idan ya shiga cikin ruwa kuma shine dalilin da yasa aka kawo dan haka idan ka ciro wani abu daga cikin jikin dabba tana da rai to wannan abin da ka ciro in ya fada cikin ruwa ruwanka ya zama mai najasa saboda shi ma najasa shi yasa malam ya kawo wannan hadisin anan cikin abubuwan da malamai suka ware suka ce su ko an ciro daga jikin dabba ba haram bane suka ce akwai dabba harauta maharauci idan ya bi dabba sai ya halbe ta sai wani shashi na jikinta wani nama ya zubi ga ƙasa suka ce kuma yatar da dabbar ya yanka to shikenan wannan shashin wanda ya fado shi ma har da shi nama ne amma in dabbar ta tsere bai samu ya yanka ta ba shikenan shi ma wannan shashin ba zai ci ba da haka maharauci yana iya yabi dabba sai ya halbe ta ko ya bige ta ko kuma ya tura karen shi sai ya farto wani kaso na nama daga cikin jikinta tana gudu to haramun ne ya ci wannan nama amma dai matukar ya kama dabbar ya yanka to shikenan har da shi ma nama ya halatta gare shi to wayannan abubuwan guda uku su kadai ne aka cire daga jikin wannan hadisin aka ce wato su ya halatta kenan kihi naman kihi ko kuma wata dabbar da take rayuwa cikin teku ya aka ciro wani kaso na naman ta ko cin shi ya halatta sai kuma salkata barewa ko wanda ake hidda turaren miski daga ciki shi ma wannan ya halatta sai kuma dabba farauta to duk wanda ba wannan ba wannan duk abin da aka ciro daga cikin shi ya zama mutaci daga cikin karatun da ke cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa
haramun ne a azabtar da dabba mai rai. Musulunci bai yarda da wannan ba, kuma hadisai da yawa sun zo sun yi bayani haka ko, domin wannan hadisin ya nuna bai halatta ba a ciro nama daga jikin dabba tana da rai, domin ciro nama akwai azabtar da ita ko, to shi kuma wannan azabtar da ita kin ma haramun, balle a zancan ciro naman ko cin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azabtar da dabbobi, ya ce inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, aga cewa inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, kenan ciki akwai karantar da mu an wajabta mu mu kyautata ma dabbobi, ba wai mu cutar da su ba, mu kyautata musu, mu yi duk abin da zai zama kyautatawa gare su. Har wajen yankar dabba bai halatta ba ka cutar da ita ko ka azabtar da ita wajen yanka, shi yasa ma aka ce makaruhi ne mutum ya yanka dabba dayan dabbai tana kallo gaban idanta, makaruhi, dole sai dai ka yi nisa da ita, domin ba za a yanka ƴar uwarta ba ita tana nan tsaye tana kallo, kamar yadda mutane suke a lokacin layyako sai su kamo dabbobi su jajjera wanga yana kallo ana yanke wannan, wannan makaruhi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan mutum ya hau dabba da ya iso inda za ya tahiya, misali za ka je wajen wata bukata ne ko, to kana zuwa wajen bukatan naka, abu na farko da za ka fara yi shine ka sabka daga dabbai kuma ka sabki mata kaya, bai halatta ba ka ce to bari ka shiga ka gaisa da mutane kamin ka sabke ma dabbai nan kuskure. Wani sahabi yake cewa mun kasance idan muna balaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan muka sabka masabki abu na farko da muke farawa shine shiɗe ma dabbobi kaya domin su ma a hutar da su. Manzon Allah ya hana azabtar da dabbobi, har wani hadisi ma da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito, manzon Allah yake cewa la tattakhizuha karasiya, kar ku riki dabbobi a matsayin kujeru, kawai sai ka zo majalisi kana bisa dabba sai ka yi zauna nan wurin, shi ta ce kujera ka kai ta labarai kai ta hira. Wannan sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, haka hadisin ya nuna mana haramcin azabtar da dabba. Sai babi na gaba, babul aniya, wannan babin ya kare ko na almiya, babi wanda ya magana akan ruwa ya kaya gama. Sai babi wanda zai magana akan kwanoni, malam ya kawo zancen kwanoni bayan zancen ruwa, saboda shi ruwan yana da bukatar inda za a zuba shi ko, to inda za a zuba shi shine al'aniya, don haka zai yi bayanin wani kwano ne ya halatta a yi amfani da shi a musulunci, wani kwano ne bai halatta ba a yi amfani da shi. Al'aniya jam'i ne na al'ina'u, al'ina'u, al'ina'u suna ne na dukkanin kwano, kwanan da fata aka yi shi wanda za a iya kiran shi da suna salka, ko kuma da laka aka yi kwanan wanda za a iya kiran shi da suna kasko, ko kuma da abin nan da abin, ko kuma da icce aka yi shi ko katako wanda za a iya kiran shi da suna akushi, ko kuma da karhi aka yi shi, ko kuma da darma, ko ma da mi aka yi wannan kwanan dai ana kiran shi kenan al'aniya, wannan suna ne na kwanoni, ba ƙwarya ba ita kadai, kamar da suke cewa ƙorai ko abin ya wuce ƙwarya, dukkanin kwanoni ne gaba daya, ita ma ƙwaryai tana cikin al'aniya. An Huzaifata bin al-Yaman radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu fi ahniyati adh-dhahabi wal-fidda ولا تاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه. وانا حديث النفرقو daga Huzaifah dan Yaman yadda Allah tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kar ku sha a cikin kwanoni na zinariya da na azurfa kuma kar ku ci a cikin farantayyin su, lalle nasu ne a duniya kuma ku kuke da su a lahira. Muttafaq alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Hadisin nan na farko a cikin babul aniya daga Huzaifah ne ibn al-Yaman, Huzaifah ibn al-Yaman, da shi Huzaifah da shi al-Yamani kin dukkanin su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, suna cikin manyan sahabbai, don haka Huzaifah ibn al-Yaman an kashe baban shi al-Yaman a yakin Uhud aka kashe shi, shi kuma Huzaifah yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ana ce mashi sahibu sirr, ma'abucin sirri, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi sirri. To kaga wannan yana nuna Huzaifah mutum ne mai amana, amintaccen mutum ne wanda manzon Allah yake bance shi cikin sauran sahabbai, shi yake ba sirri. To wannan hadisin daga gare shi aka samo shi yardan Allah tabbata a gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda, la tashrab, wannan la ita ce malaman larabci ke ce ma la an-nahiya, lamun nahi. Dan haka wannan cikin wannan hadisin akwai nahi, shi kuma an-nahyu yaqtadi at-tahrim, hani ya kunshi haramci. Dan haka da inda ka ga hani to ana nihin wannan abun haramun, sai an samu wani dalili wanda ya nuna makaruhi ne ba haramu bane. Abin da yake nuna cewa wannan lamun din lamun ce ta hani shine shi fi'ilin da aka shahi nunin ko a cikin shi, domin inda ba hani bane, ai akwai hani akwai korewa, akwai lamun ta korewa, akwai lamun ta hani. Lamun ta korewa ita tana jazama ne, ba ta sanya jazama, sai dai ta kore zaci, amma ita ta hani ita ce ke sanya jazama. Da aka ce la tashrabu, ba a ce la tashrabuna ba, sai aka gano ashe lamun nahi ce. Wannan fi'ilul mudari'un ne majzumun bila wa alamatu jazmihi hadfun nun, shahi nunin shine alamar cewa majzumun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku sha fi aniyati adh-dhahabi wal fidda, kenan kada ku sha abin sha a cikin kwanoni na zinariya da na azurfa. Kada ku sha ku musulmai abin sha a cikin kwanoni na zinariya da na azurfa. Wala ta'kulu fi sihafihima, kuma kada ku ci abinci a cikin farantayyansu. Sihaf jam'i ne na sahifa. Fa innaha lahum fid dunya, lalle kwanonin azurfa da zinariya da farantayya na azurfa da zinariya, wa'annan lahum nasu ne susuwa, su kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah. Lahum nasu ne, su ne suke amfani da su saboda su ba su yarda da Allah ba, ba su bin dokar Allah. Fi duniya, anan duniya. Walakum, ku kuma musulmai naku ne, ku za ku yi amfani da su a ina? Fil akhira, a lahira. Saboda lahira Allah zai halatta muku su, anan ya haramta muku, kun yi da'a kun bi, a lahira sai ya halatta muku amfani da su cikin aljanna. Domin kwanonin da musulmai za su yi amfani da su a cikin aljanna na zinariya ne ko? Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. A wata aya kuma ta ce sihafin min zahabin ko? Ha? Yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab. Za a dora kyakkewa yawa ga ƴan aljanna bi sihafin min zahab, da wasu harantayya na zinariya. Kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya, yace na musulmai ne a lahira, don haka aljanna za su yi amfani da su cikin aljanna, amma a nan duniya an haramta musu. Shi yasa wanda duk yake bin wannan haramcin to a lahira ba zai yi amfani da shi ba. Muttafaqun alayhi. Wa an Ummi Salma radiyallahu anha qalat, kuma an karbo daga Ummi Salma yadda Allah ta tabbata a gare ta, tace qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace allazi yashrabu fi ina'il fidda, wanda yake sha a cikin kwano na azurfa, innama yujarjiru fi batnihi, to lalle ne kawai yana kwararawa ne a cikin cikin shi nara jahannama, wutar jahannama. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi nabi a cikin babi daga Ummu Salama. Ummu Salama yadda Allah ta tabbata a gare ta, ita ce Hindu ko? Ita ce Hindu, don haka tana cikin ummahatul mu'minin. Ummu Salama tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin mijinta Abu Salama ne. Abu Salma shi kuma yayi hijira Habasha tare da ita, sannan suka yi hijira zuwa Madina. Ummu Salma tana cikin waɗanda suka yi hijira guda biyu, hijira zuwa ga Habasha da kuma Madina. Don haka bayan Abu Salma ya zo Madina, ita ma Ummu Salma ta zo Madina, amma Allah ta'ala bai ma Abu Salma doguwar rayuwa ba, ya rasu a shekara ta hudu. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Ummu Salma bayan rasuwan shi, sai ta zama daga cikin zaujatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, ummahatul mu'minin radiyallahu anha. Qala tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace alladhi yashrabu fi ina'il fidda, wanda yake shan abin sha a cikin kwano na azurfa. Innama, abin sani kawai, yujarjiru fi batani, yana kwararawa ne a cikin cikin shi. Yujarjiru, asalin wannan kalmai ta aljarjaratu, aljarjaratu wato muryar ruwa ne lokacin da yake fadawa cikin cikin raƙumi in yana shi. Dan raƙumi yana kwankwadar ruwa, yana shiga kwatal kwatal, to wannan karan shi ake ce majarjara, aljarjaratu. To ka gane wurin sai aka sifanta wato kwankwadar da mutum yake yi ma ruwa wadda Allah ya haramta mashi a cikin kwano na azurfa, cewa ai kawai yana kwarara wutar jahannama ne a cikin cikin shi, nara jahannam. Ma'ana wannan ruwan da yake kwankwada ko wannan abin shan da yake kwankwada, rana alkiyama Allah zai canza mai shi da wutar jahannama. Kwankwada aljaza'u min jinsil amal. To jahannama kuma sunan wuta ne, ɗaya daga cikin sunayen wuta ne, kamar yadda an kira ta alhawiya ko an kira ta alhutama, an kira ta da sunaye daban-daban. To wannan ɗaya ne daga cikin sunayenta, wasu kuma sun ce a mataki ne daga cikin matakayyanta, saboda wuta darakatin, kamar yadda aljanna darajatin, aljannatu darajatun wan naru darakatun, ta aljanna darajoji ne sama, aka ce darajat shine wani saman wani kun shine darajat, in kuma aka ce darakat wani kasan wani, duk lokacin da ka kara kasa to ka kara zuwa ga darak. Innal munafiqina raga su za su je ga darkal asfal minan nar, wazazzaban na can kasa gaba daya. To annaru darakat, don haka suka ce jahannama sunan darakat ne, sunan wani wazazzabe ne daga cikin wato matakkaiya wanda ake bi na wuta. Asalin sunan kuma an sanya mata suna jahannam li bu'di qa'riha, saboda nisan zirhinta. Kenan kalmar ta jahannama tana nuna zirhi da nisa, saboda haka aka kira ta da suna. Wasu malamai sun ce ma asalin kalmar ba larabci bane, kalma ce ta Faris, ta Farisawa. Kenan sai zama kal hadhihi alkalima farisiyatun mu'arrabatun, kenan kalma ce ta Farisanci wadda aka larabcan tadda ita, aka maida ta larabci saboda yawa amfani. Wayannan hadisan guda biyu, da hadisin Huzaifa ibn al-Yamani da hadisin Ummu Salma, yarda Allah tabbata a gare su, sun karantar da mu haramcin yin amfani da kwanoni na zinariya da na azurfa. Wannan haramcin kuma ya shafi dukkanin haramci, ko dai ya zama kwanon gaba ɗayan shi na azurfa ne ko na zinari, ko kuma ya zama a wani shashan shi ne ke da kwai azurfa da zinari, ko kuma ya zama an yi ma kwanon kwalliya ne da azurfa ko da zinari, ko kuma ya zama an sanya mai kusoshi na azurfa ne ko na zinari, duka haramun ne yin amfani da shi. Wannan hadisan guda biyu da ka sun nuna mana haramcin yin haka. Sannan sun karantar da mu karatuttuka, daga cikin su akwai karantar da mu cewa haramun ne yin amfani da kwanon zinariya da azurfa, kuma ya nuna haramcin ya shafi maza da mata, tunda ba a ware namiji ba ko mace, haramun ne mace ta sha abin sha cikin kwanon zinariya ko kwanon azurfa, haramun ne namiji ya sha abin sha cikin kwanon zinariya ko na azurfa. Karatu na biyu cikin hadisan akwai karantar da mu cewa wato ba a ware komi a cikin haramcin yin amfani da azurfa ko zinariya, haramun ne sai kawai abinda dalili ya ware, shine cewa namiji ya iya amfani da zobe ko na azurfa, sannan ita kuma mace ta iya amfani da su wajen kwalliya, wajen kayan kwalliya, amma matukar dalili bai ware ba, to duk abinda dalili bai ware ba haramun. Yanzu ya mun kenan kuskure ne mutum ya magidan shi kwalliya da wasu wato sanadare na azurfa, ko kuma motan shi, ko kuma makullayyan motan shi ya sa a mai na azurfa ko na zinariya, duka wannan haramun ne yin amfani da su, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin haka. Karatu na uku cikin hadisan akwai karantar da mu cewa bai halatta ba musulmi yayi koyi da kafirai, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, kenan abin da ya shafi kafirai na kafirai babu kai babu kokarin gwagwarmaya da su ko kuma sannan karatu na hudu cikin hadisin akwai karantar da mu dalilin wata ka'ida daga cikin qawa'idul fiqhiyya wanda aka ce manista ajala bi shay'i qabla awanihi uqiba bi hirmani ko yu'aqaba bi hirmani mu'ajilul mahduri qabla anihi kad ba'a bil khusrani ma hirmani. Don haka duk wanda ya amfani da su kamar kafirai da su suke ci gaba da amfani da su a nan duniya, to lahira Allah zai haramta masu amfani da su, kuma su kuma musulmai wanda suka mu'allaka da'a ya saka masu da kyakkyawan sakamako akan wannan biyayye da suka yi. Kenan sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa yin amfani da azurfa ko zinari ga musulmi wato an haramta shi saboda wasu hikimomi. To shi ne karatun na ƙarshe wanda za mu tsaya a kan shi. Wace hikima ce ta sa aka haramta yin amfani da zinariya ko azurfa? Don me yasa aka haramta su? To malamai sun yi ta bincike akan wannan mas'alar hikimar da ta sa shari'ar musulunci ta haramta yin amfani da azurfa ko zinariya. Malamai da suka yi bincike wasu sun faɗi wata hikimar, wasu kuma sun faɗi wata. Daga cikinsu akwai wanda suka ce hikimar da ta sa aka haramta shi ne saboda zinariya da azurfa kuɗi ne, su ne kuɗin musulmai. Idan aka ce an ba da damar a ɗora yin amfani da su wajen kwanoni da wasu abubuwa na amfani, sai zama kenan musulmi kuɗinsu sun yi ƙaramci, domin kuɗin za su yi ƙaramci saboda haka aka haramta. Wannan ɗaya ne daga cikin amsoshin da malamai suka bada. Wasu kuma malamai suka ce hikimar shi ne saboda zinariya da azurfa ababe ne na alfahari. Idan mutum ya zama zai ɗauko kwano na azurfa mai tsada ya ɗora shan ruwa da shi, ya ɗora cin abinci cikin shi, ya ɗora shan abin sha da abinci, ya ɗora yin abin da ya ga dama da shi, to ciki akwai karya zukatan talakawa wanda mutum yana nan yana neman ƙamzo ya ci don ya cika cikin shi, ko garin rogo ya ɗata ya cika cikin shi. Daidai lokacin kuma sai ya ga wani mutum da Allah ya mabudi shi wato azurfa ko zinariya ma yake amfani da shi wajen shan abin shan shi ko kuma wajen abubuwa amfanin shi, to ciki akwai ƙara karya zakatunsu. To saboda haka, domin kada ya zama an cutar da talakawa, suka ce wannan shi ne hikima, da kuma hana su masu arziki alfahari da jiji da kai, suka ce wannan shi ne hikimar da ya sa aka hana yin amfani da su. Wasu kuma malaman suka ce a'a, hikimar da ta sa kawai ba hikimar kawai shi ne don suna azurfa da zinariya. Wannan kuma ga zahiri hikimar zahiriya ce. Suka ce babu wata hikima, kawai saboda azurfa ne da zinariya kawai shi ne hikimar, kawai suka wuce suka huta. To wasu kuma malaman kamar Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala da ya bincike yana cikin amsar da ya bada shi ma ya ce al-hikimatu fi zalika al-ubudiyya, tsantsar bautar Allah, domin Allah ya haramta don ya ga wa zai mai da'a ya zama bawan shi nagari mai mai biyayya wa kuma zai saba mashi ya kiya. Kafirai suka ƙi imani kuma suka ƙi da'a wajen biya, kuma masu musulmai suka yi biyayya. Ya ce kawai a hikimai shi ne domin Allah ta'ala ya bayyana haƙiƙanin bayin shi masu mai biyayya cikin dukkanin dokoki da kuma waɗanda ba haka bane. Allahu ta'ala a'lam. Allah shi ya san ko menene hikimar haka. Amma dai in mutum ya gano hikima ko bai gano ba, dole dai idan Allah ya hana abu ko manzo ya hana, mutum ya bi wannan hanin. Abinda makaranta na daidai, Allah ya amfane mu da shi ya ba mu lada. Kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu, nuna mu mu gyara. Kuma wato karatun bulugul maram sai an yi hakuri da shi saboda shi hadisai ne wanda suke zancen fiqh. Kenan akwai buƙatar dole sai an hoddo fiqh wanda ke cikin ya sha bamban da karatun da muka yi can bayana ya da salihin, nan sai mu karanta hadisi 40 ko hadisi 50 mu karance da gudu, ko wani lokaci ma mu karanta hadisi 80 ko. To yanzu ba su karantowa hakan, yanzu dole kowane hadisi a kana yawa ta rana ma mu karanta hadisi 1 ko 2, domin dole sai mun huddo fiqhun. Kuma in muka karanta su da irin yanda muke karanta Riyadus Salihin, to babu buƙatar karanta, kai mu tashi mu tayyiba. In dai za mu zo kai mu karanta su da gudun tsiyafa mu tayyiba irin hakan, to kawai mu sake littafi. Domin shi wannan hadisan shi kamar yanda tun karatun farko na yi bayani, shi hadisan shi hadisai ne na hukunce-hukunce. kenan hadisai ne wanda suka shahifi ihu shi kuma fiqhu dama tafsili hukumce ne wanda suke buƙatar tafsili da rarrabe zance akan su al-ahkamul juz'iyyat ne saboda haka kenan dole karatun su bai zama daya da karatun hadisan zuhudu da kuma hadisan da suke karantar da dabi'u su wannan muna iya karanta su da gudu haka insha Allah ta'ala yanda kaga mun haro karatun nan haka zamu kare shi in Allah yarda tare da tafiya sannu san wanda kuma yake jiran sai an tauka da gudu to sai fara tauka da gudu shi tun yanzu muna fatan Allah ta'ala ya karba muna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وقم كلنا لا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وهدنا سبل الهدى لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من اوصانا بالدعاء وكل من له حق بان ندعو له يا رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Thank you.